أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلوات ربي وسلامه على أعظم خلق الله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه عباد الله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الأرض إلى الله فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الحديث حديث رسول الله وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإخلاصا وتوفيقا وسدادا يا رب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da godiya masu tarin yawa marasa iyaka sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah wanda cikin hikimar shi da ikon shi da kaddarawa shi ya saki bamu damar ci gaba da wannan daura da muke ta al-urjuza al-mi'iyya wannan shine darasi na shida cikin wannan daura insha Allah zamu tashi kuma insha Allah baiti na 47 haka ne ko falal musannif rahimahullahu ta'ala mala Allah ya ji ganshe yake cewa summa bana bibnat khairi sahbihi wa sharra al azana faqtadi bihi wa ghazwati al abwa'i ba'du fi safar haza wa fi thalithati al ghazwati ghazwa al shahr ila abwa'i thumma badr wa wajab tahawul qiblati fi nisfi rajab min ba'di zalu sharri ya ikhwani wa fard shahr sawm fi sha'bani والغزو الكبرى التي ببدر في صوم في 17 الشهر ووجبت فيه زكاة الفطر ببعد بدر بليال عشر وفي زكاة المال خلف فضري ومات ابنة النبي البقر رقية قبل رجوع السفر زوجة عثمان وقرص الطهر فاطمة على علي القدر وأسلم العباس بعد العصر وقينقاء غزوه في العسر وبعد ضحى يوم عيد النهر وغزوة السويق ثم قرقرة والغزو في الثالثة المشتهرة في غطفان ثم في غطفان وبني نعم سليمي وأم كلثوم ابنة الكريم زوج عثمان بها وخصة ثم تزوج النبي حفصة وزينب ثم غزا الى احد في شهر شوال وحمراء الاسد مزامو غبايتي نسنتن كو سن سامو شيغا ان شاء الله على حسب يندي سامو شيغا كما ين مكا غلي بايا درسي نا كارشي مكا تي سوم بيتي نا كاميشي ياتي وفيه اخا اشرف الاخيار بين المهاجرين والانصار a wannan lokacin ne mun gane ko a cikin wannan shekara ta farko annabi sallallahu alaihi wasallam fiyayyan halitta sai ya kawo ɗan uwantaka tsakanin muhajirai da ansar sai a hada ka da kai da wani a ce wani ɗan uwanka ne tak an gane ko kuma ɗan uwantaka ta musulunci ba irin ɗan uwantaka ba ta manahuci ka san yanzu ɗan uwantaka ta shi ma manahuci wani bi ya shiga kaga ɗan uwanka kana kyashin shi ko kana kutse shi ko kana takaici ko kana ko kuma kaga dan uwanka yayi abu mai makin ka isko shi da nasiha mai kyau ka faɗa mai ya gyara a sai dai ka je ka dinga yaya ta shi kuma mai makin ya zo ya gaya ma da nasiha mai kyau ka gyara sai dai kuma kai kuma ka dauki kuɗa da shi to wannan ɗan uwantaka wanda muke cikin ta yanzu wannan ɗan uwantaka ba ita bace annabi sallallahu alaihi wasallam yace mana wa rajulani sahaba fillahi istama'a alaihi wa tafarraqa alaihi irin wannan ɗan uwantaka ta musulunci wanda abin da ya taba ka shi ya taba ni la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi duk wani abu da kake so na arziki sai ka so dan uwanka ya same shi duk wani abu da kake ki na tashi hankali na mugu abu na bakin ciki na kuttu dole sai ka ki dan uwanka ya same shi shine cikakke imanin ka shine dalman ke kasan sahaba imanin sa yayi karhi mun gani wannan ruwaya ta Abdurrahman bin Auf ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada shi tsakanin shi da shi da Sa'ad bin Rabi'a al-Ansari mun gani a darasin da ya wuce biye ma Abdulrahman bin Auf cewa ka zo ga dukiya ta dan raba tsaka daidai baka rabi kai ma ka kama jari annabi ya ce kai dan uwana ne yace ga mata na guda biyu ka zo ka zabi wadda ta maka kallon su zaka mutum masu zani ba wai ya saki bai aure a ka zabi wadda ta burke ka in saki ta ida idda ka aure kazi shi ne muka ci wannan sassafe inda cewa yazo zan saki mata ta guda ka aure to kenan dama akwai wata hukuda tsakanin kai da ita ba sai ko kuma dama ita dai daman ka'ida da ita a cewa ka zo menene ka zaba in saki ka aure ka duba wannan ɗan uwantaka sai ka shi kana son ɗan uwanka haka shine zan mu shiga galkashin inna ala arshin Allah insha Allah ranar tashi kiyama yawma la zillu illa zille shine annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa namiji guda biyu da suka so junan ɗan uwantaka suka yi soyayya dan Allah sun haɗu dan Allah nan kuma suka rabu dan Allah nan to wannan ana cikin taron mahshar ana cikin tashin hankali ana cikin rana an sassalo ta gaka da kwalwa kana shi kwalwarka tana ta farfasa a lokacin nan wayannan mutanen kala sinfi guda uku suna gargace inuwa alaci Allah suna hutawa kenan Allah sa muna ciki mu so junan mu dan Allah mu yi maka soyayya ta sahabbai ko tabi'ai ko mutanen kirki ba soyayya ba ta zamanin mu yanzu ta entere ta mana wuci tami Allah mana gafara malai sai ya ci gaba da cewa ثم بنى ببنت خير صحبه وشرع الأعذار فاقتدي به bayan wannan da aka yi ko sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya bana da aka ce bana kenan sai shiga dakin wato biyan fiyayyan abukan shi bana ya shiga daki da ita ya kwanta da ita ko sai ya aure ai mun gani ummu Aisha tun yau shi aka daura auren ta tun Makka an gane ko shine sai ya ce ma sannan sai ya kwanta da ita a wannan shekarar ta hijira da aka dawo kenan bayan ya mata gidanta mun gani lokacin da ya summa bana min haulihi masakina ko a wannan darasi na baya bayan annabi yayi gidan shi kewayen masallacin shi an yi gidan sauda an gidan wa Aisha da mun biye a lokacin sai in zai kara aure sai ya yi ma wata gida haka ne annabi yayi gidajen shi ba kai tsaye bai su gaba daya kushirat din nan to an yi daman da Aisha to da ya tura aka kawo Aisha da ta zo tarewa a wannan shekarar ya tare ta tare ya kwanta da ita ya tare da ita kenan khairu sahbihi fiyayyan mi fiyayyan abokan shi ai annabi Abubakar radiyallahu anhu ya kasance fiyayya aboki annabi sallallahu alaihi wasallam wanda Allah subhanahu wataala da kansa yace mi iz yaqulu li sahibihi la tahzan Allah yayi sheda yace Abubakar menene abokin annabi ne annabi lokacin da yake ce ma wannan abokin nashi yake ce ma wannan abokin nashi la ta santa kai bakin ciki inna Allah ma'ana an gane ko shine fiyayyan abokan shi sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa a yanda dukiyar Abubakar ta mai amfani bai samu wata dukiyar ta mai amfani ba kamar dukiyar Abubakar sannan Abubakar shine yake da confidence total yaba annabi confidence total ai mun gani a Isra'i wal Mi'raj da annabi yace to an tayi da shi Baitul Maqdis kamin yace daga ta aka yi sama suka ce kai yauwa yayo ta aka hada mu Abubakar yace in dai shi ya hadi gaskiya ne ya hadi confidence total yake da wayewa ba annabi yarda ta karshe an gane ko wannan kenan kenan shine yace bibinat khairu sahbihi Abubakar as-Siddiq kenan Aisha tana bada ruwaya wanda tana hadi a cikin hadisin wato yazo a cikin sahihaini take cewa na aure annabi sallallahu alaihi wasallam ina da shekara nawa shidda hadisi ne mai tsawo a cikin dai wato mahallin shayi din mutace kuma na tare a gidan shi ina da shekara nawa ina da shekara 9 ummul mu'minin Aisha da shekara nawa ta tare gidan annabi sallallahu alaihi wasallam da shekara 9 annabi sallallahu alaihi wasallam yana da shekara nawa na'am 50 da nawa 53 ko ai 53 ya hijira wurin 54 ko ya tare da ita tana da shekara 9 haka ne ko kalgashin wannan ne muke kawo cewa menene abinda aka raraya mu a kwalwa abinda aka sanya mana a kwalwa tun yarinta akwai gyara a cikin shi ashe a duba da ake ba mu expose tun cikin wane ne barriers for the cost yana kawo menene kaza 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 abubuwa diyawa dai diyawa dai ko ba haka ba la plupart de elle kon mun yi expose kashi ko mu zo har muna defender din shi siriyal lamai yana kawo wasu abubuwa kawai cuta ce Allah subhanahu wataala in akce yoyon mutsari ya kaddara wannan komi ta aura ta yoyon mutsari wannan gashi 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 musali akwai zahiri wa kada wadan na yaron yi to akuna akuna wanda insha Allah mana muwafaka an gane ko kowa cikin mu ya yarda a ce a yana ka kaza yana ka kaza yana ka kaza ni tunani mu gani to wai an yarda ka ai yanzu matsalar da ke da kai dokar da aka dora mana ba a yarda ni ba ba a yarda ba kai madiyarka aure tana yarinya marriage precaution amma kuma an yarda ita da abokanta su je su samo condom su je su nemo preservative su zo su yi abubuwan su ba wanda zai magana ƴancin su ne wannan haƙƙin su ne ai ka san wannan iskanci ne aka tsara kawai ana sa a hoto kirikiri a ce ba a an hisan a yi zina da arayin sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ko ba gaskiya ba saboda in dai yana ka matsala niyyata in ƴar dusan ko kuma kasa da dizwitan ta je ta yi abubuwan ta sai ka gani menene elkenzan wato da tai ciki shege amma kuma wai amma estes za aure a ana bugatun wanda yare zai kuma aure yare a gidan kuwarwa astaghfirullah aliyah ai wannan abu bai ma dace ba kamar hu yaki ne ake ana mu yaki da al'adar mu ana yaki da ni da musuluncin mu ka duba ka gani a Hausa a al'adar mu munan in ka lura duk aure da aka yi da kakannin mu ba uwayenmu da kakanninmu suna wani shekaru aka yi su da yawa daga cikinmu in ka bincika wato kakannin su zaka ga sun zo kusan sa'a ɗaya da menene da uwayensu saboda da yarinta aka yi auren an gane ko kuma wannan yana kawo menene karewar nasal karewar mi wato a samu zuri'a tsaftatanta duk mujtama'ar da take kare nasal ɗinta zuri'a tsaftatanta wallahi ta kokon mujtama'a ce kuma duk mujtama'ar da ta bari aka zina ta yadu alfasha ta yadu lalata ta yadu a cikin al'ummar nan wallahi ta gabo ne ta lalace wai ba wai wanda suka yi abun bane ba a al'ummar ce gaba ɗaya take lalacewa can wata hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim thumma yub'athu ala niyatihim aw kama qala sallallahu alaihi wasallam Allah ya tashi ne ne sai ya durbiyar da na farkon su da na karshen su duka ayyubi ayi musu problema da tar ayi wane ne ayi wane ne eh sai yace amma menene sai a tara kowa da niyyar shi an gane ko ai azaba in ta zo wata ku fitna ta Allah su ban allazina zalamu minkum khasa ku ji tsoron fitna wanda ba za ta samu wanda suka yi zalunci ba wanda suka yi menene wato suka yi zunubi tsakanin cikin ku su kada ya zanta shaha'a wallahi jama'a za ta yi gaba daya shi yasa dole duwan wanda ya san yana da baki a cikin irin wannan kadayan wallahi dole yayi bayani dole kai bayani diyarka ta samu miji an yarda da shi karkace karama ce annabi me yace idza ataakum man tardawna dinahu wa khulquhu fazawwijuhu wa illa in ba haka bai fatakun fitnatun kabira wa fasadun fil ardi haka ba jati riwaya idan wanda kun yarda da addinin shi kun yarda da dabi'un shi yazo yana neman biyanku sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace ku aura mashi yace idan kuma har ba ku aura mashi ba wallahi zai kasance wata fitina mai girma a kasa da fasadi musali cewa Allah subhanahu wataala ya riga ya kaddara yarinya wance zata aihu daidai lokaci kaza ko za a fara saduwa da ita daidai lokaci kaza an rubuta a kaddarar ta kai kuma sai aka zo neman auren ta da ka ba da auren a lokacin za a sadu da ita tami ta halaka sai ka hana ka ce ai yarinya ce karatu take wane ne dole sharɗin bai dace ba sai aka bari kuma sai kaddarar sai ta zo an sadu da ita ta halaka ta haram din in ta kiya kuma umine ne sai ma an yi ma cikin shege in kuma Allah ya kaddara ta halakatin za a sa da ita sai ya yi sai ya rabo ya kashe ka kai da kai kire ka hana sai Allah ya taimake a dora ma wata musiba ta taimake kenan umuman dangane da wannan duk gazul fikirin da za a maka kan cewa karamcin shekaru yana ka kaza karamcin shekaru kaza duk kore shi kawai yi abin dan Allah da ikhlas shi Allah yana kallon zuciyarka ya san menene duk wani abu da kake tsoro ya kare ka an gane ko duk wani abu da kake shakka wani abu da kake tada hankali ya kare ka sannan kira ga uwayenmu har ila kuma ba dole ba sai mutun ya zo da wasu kudade na kirki ake mai aure a'a wallahi in kun ga dan bugage ATD ya iya in bugabugar shi aka ce mi kake yace ATD ne mi kake za karke ta yace bugabuga uba ya san zaki shi ya koyi Allah mana gafara to in dai yana bugabuga shi wallahi shi ana aure da kake ganin shi kashe ka tambaye ma'aurata raraman mutun ya faɗa ma yanda yake rike gidan shi saboda kudin da zaka kake samu farmuwa for example watakila wani gwamro yana nan su yake samu ko hiye da dori kuma wallahi ya kasa shiran kanshi sai kaga wuta yazo yana neman bashi to Allah subhanahu wataala ne ya sa albarka a cikin zamantakewa kuma Allah ya ce wannan arzikin ta zata ci ta karkashin ka misali to Allah subhanahu wataala bai hana maka bai hana maka an gane ko da zaran dai an samu fursa aka dan samu dan jonglage kalkan swallow minimum de shots almuhim ta samu wanda zaku yarda da yadda Allah ya sanar da ku an gane ko ta yarda Allah ya barku haka to ta yarda ka yarda Allah ya barku haka zaku yi rayuwa daidai da kai to ka yarda kawai ku yi aure Ali radiyallahu anhu wa yake aure dai manzo Allah ko Fatima amma Fatima tsananin talauci da wahala mi taje sai da taje wurin Annabi sallallahu alaihi wasallam tana neman a bata mi dan boye da zai kama mata aiki hannunta yayi kan da saboda wahala ka duba da yawa diya Annabi sallallahu alaihi wasallam kace wai diyarka ba ta yi aure gidan wahala ba kazalika kuntum min qabl hak kai tunda ka tashi kakannin ka cikin jin dadi suke ko hatta da kai karankan kai akai auren an bincika wani daga ciki kawai abada a masa addu'a in kana da hali ma a ce kai mai dan hali ne ba yaron jadi ziyara da ka dan ba jadi ka ba dan certificate jadi da diya ai ka san ta zamna Allah mana gafara Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya shiga dakin ummul mu'minin Aisha tana da shekara 9 sai yace wa shar'a al-azan faqtadi bihi a cikin dai wannan shekara ta farko sai aka shar'anta kiran sallah ya sha'an shar'anta kiran sallah shekara farko a da lokacin da suka zo Madina ya ake sallah kawai da kun kirda duk lokacin sallah ya kowa sai ta taro ya zo masallaci an gane ko sai suka gani cewa fa ya kamata fa saboda an haɗa dan wahar samun gafala sai aka ce ya kamata fa a samu wani abu da za a dinga yin bayani da shi in lokacin sallah yayi mu zo mu yi sallah an gane ko sai wasu daga cikin jama'a suka ce ayo mu ne mu karaurawa irin ta tami ta nasara yanda suke kankara garaurawa karaurawa ce ko su kankara karaurawa wasu jama'a suka ce a mu ne mu kaho in lokacin sallah yanda yahudawa suke busa kaho fur da yayin lokacin sallah ayi kusa yanzu kusa zan mu ce ko a san ana busa kaho ko ana busa kaho yayi kara kahon da za a yi kiyama da shi ya yake shi ma ai kaho ne za a busa an gane ko shi ma kaho ne za a busa wani sai khafi suri fasaiqa man fis samawati wal ardi illa ma sha Allah ko za a yi busa a cikin kaho ana yin busa duk wanda ke samai daga sai duka za a kai sai wanda Allah ya ga dama summa nufiha fihi ukhra fa idha hum qiyamun yanzurun sannan abu sanabi sannan kaga kowa mutane sun tashi suna kallon wato suna kallon dina wannan kenan sai wasu suka ce a mu doki kaho mu dinga busawa Umar radiyallahu anhu shi ya ka shawara yace a wannan ba ma kama wancan ba ma kama wancan ba kawai a samu lokaci in lokacin sallah a kira jama'a a ce a taso a yi kira sallah ala a taso a kira sallah as-salat a kira shi sallah to ba wannan kiran sallah da muka sani ba ake yi lokacin farko lokacin da Umar ya ba Annabi sallallahu alaihi wasallam shawara sai Annabi ya ce Bilal tashi ka kira jama'a su zo su yi sallah sai ya tashi ya ce as-salatu jami'a yadda ake yi in za a yi ni salatul kusuf kaga in za a yi sallar kiswewar rana eclipse solar tashi ne ake a ce as-salatu jami'a sai a tattaro ba kiran sallah ba ake mata to shi ma harkon kiran sallah kan a fara shi wannan da ake yi kaga nan sai aka doki shawarar wa Umar sai ake as-salatu jami'a as-salatu jami'a Bilal sai ya tashi wato ake wannan bayan ana wannan cikin sahaba radhiyallahu alaihi Abdullah ibn Zaid illam yafutuni haka ne ko na'am sai yayi mulki da yayi mulki sai yaji alfaz na kiran sallar nan yanda ake Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illa Allah ila al-akhir yaji kiran sallah ko kuma aka zo aka koya mai kiran sallah an gane ko sai yazo yace ma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah kaji mulkin da nayi an gane ko sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wannan mulki ne na gaskiya ru'ya ce ta gaskiya wannan haka ne kiran sallar mu yace to amma kai yanzu Abdullah ibn Zaid baka da kwarin murya tashi koya mu Bilal shi zai dinga kiran sallah yaji ka kwarin murya in ya kuka daga nesa ake ji an gane ko ka san shi ne aka ce kiran sallah an da sound wanda yayi kwarin murya wanda yayi wurga muryar shi kusan nesa irin sa ake so su yi kiran sallah an gane ko misali ka dauka mu yanzu ai micro ne ala sabil misal ace ba micro lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam a garin masallacin annabi da masallacin wato banu salama kusan kilo hudu ne ka duba tsakanin masallaci da masallaci kusan kilo hudu kenan ana buƙatar wanda in ya kuga dai an ji kilo biyu kilo biyu kira sallaci ko nace in ya kugo kilo biyu nace kilo biyu an ji a bakar kai ne baka ci baka cikin ladan ne magana ka tayi kasa kasa kai amma mu wata kila mu shiga insha Allah an gane ko a samu kilo almost yanda dai nisan masallaci wannan masallaci in ya doka duk wanda suke a kote wanda su ne ya shafa dole za su ji an fahimta ko to sai aka sa wato Bilal yayi kiran sallar nan shine yace ma daga nan sai aka shar'anta kiran sallah faqtadi bihi wato ladan idan yana yi sai ka kwaikwaye shi an gane ko ka kwaikwaye shi kamar yanda yazo a sunna ina ne baka kwaikwaye shi in yazo hayya ala salah hayya ala falah nan zaka ce la hawla wala quwwata illa billah to daga nan sai aka shar'anta ni kira sallah hayya tabbata garin da aka isko dukan misali gari guda sahadis ce mu daga uku a ƙara mu kira sallah yana jeran jan kowa ya kyale kawai lokacin sallah a huta to wannan garin ya ke su maki an ba da dama jinin su ya halatta saboda hatta da futuhat ya kukuna na musulunci wato har bayan annabi sallallahu alaihi wasallam da an zo hatta da annabi sallallahu alaihi wasallam ba a cika hada gari ba menene cikin dare zuwa ake a sanda washan gari ayi shiru kowa ya maida hankalin shi wurin asuba a ji an ji kiran sallah da an ji kiran sallah guda kenan akwai musulmi ba a hada garin an gane ko da an ji asuba shiru suka yi sallah shiru sai a ce kuje a shige su mun fahimta ko wasu in an zo ma ana kallon juna sai sun masu kiran sallah suna saurare kunyo ko ba kwayo ba tunda an san ka'idar abin da zai nuna ayi kiran sallah Allahu akbar kuna kallo nesa da nesa an gane ko wannan kenan baiti na 48 sai ce wa ghazwatul abwa ibadu fi safar hadawa fi saliyatu غزو اشتهر إلى بواط ثم بدر ووجب تحول القبلة في نصف رجب من بعد سلم الشهر يا إخواني وفرض الصوم في شعبان وفرض شهر الصوم في شعبان وتويتي وغزو الأبواء بعد في سفر بايون ونن أنغانيكم تكين شكرا تي أما تكين بايون ونن شكرا كي أفوا كذن سيتي ما أكي غزو الأبواء وتوغرند أكي تيما أبواء qaryatun bayna makka wal madina an yi ta wato a cikin safar kenan daga cikin shekara ta biyu an gane ko haza wa fista ne yace gazo shi ta yace a cikin wannan shekara ta biyu shi ne aka samu wato yaƙe suka ba dan shahara ita wato ghazwatul abwa'i da ita da wato ghazwatul lalala annabi sallallahu alaihi wasallam ya huto ne lokacin sadar sadiya min al hijra kenan yazo nan abwa'i wanda ake cewa wurin da ake cewa wadani wanda ita nan da yazo ba gazuwa ba aka yi kawai consist suka kulla alƙawari suka kulla tsakanin su ba gwamzata ba kila ya huto dai saboda in an zo a lokacin musulmi sun fara ƙarfi an fara zama kenan furke in kun zauna furke ku samu istiqrar a zaman ku dole duk wasu na kusa wanda ana iya hada baki da su kasan aka ce Bahaushe yace da dan gari akan ci gari to ɗan kusa ai sun san ya garin ku yake sai a zo a yi consist da su kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam da yazo Madina mai yare da yazo Yahudawa akwai suwa banu Quraiza banu Qainuqa da banu Nadir kashi uku na Yahudawa sai yazo suka yi consist da su a zo aka yi decree aka rubuta takardu aka rubuta decree aka halaje ba kowa yake mu ba mai yake ku ka kama kowa ba tare muke kawai kene yanzu duk wanda ya warware decree din nan to ya cancanci a yake shi to sai Annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin hikima shi dan ka a zo a hada da ku ɗan gari da ku ɗan kusa Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya je ya samu consist da ku ka gane ko a fahimci juna a aje alƙawari wannan kenan to shine wannan aka je abwaye aka yi shi wato a cikin watan safar sannan yace ma a cikin wannan shekarar da ne ya kukuna suka dan walwaza aka dan yakuna da yawa daga ciki sai yace ma ila buwatin akwai wuri da ake cewa buwat annabi sallallahu alaihi wasallam ya huta ne shi ma lokacin da ai badar ba kai tsaye ba badar aka yi mun fahimta ko sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya huta karimi ir fata ke na wane ne na Quraishawa to da yazo sai da yazo nan buwat saboda hanyar su ce sai sun biyo ta nan kenan a dai gaggyara hanya bayan ya ida da nan kuma ya koma Madina bayan ya koma Madina kuma ya ƙara hutuwa lokacin da ya huto bawata da shi da dezan persona ikelka haka ne 200 da wani abu ne haka ya huto an gane ko kenan irin wannan yakukuna wanda ba su kasance manyan ghazwat ba manyan yakukuna su ne wayannan wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dan huto da su a wasu waya an ce Annabi sallallahu alaihi wasallam a rayuwar shi yaki wanda ya halarta da kanshi ya kai yaki 17 wanda kuma me yake ce mishi ya kai 20 da wani abu ko kuma watar waya su ce 20 da wani abu saraya kuma sarare wanda ya tura sun kai wurin 70 a watar waya har sun kai 100 an gane ko wannan ya kukuna sahaba radiyallahu alaihi suna karantar da diyansu hatta bi ai suna karantar da diyansu wanda ya kira Annabi sallallahu alaihi wasallam har suna ce masa ku rike wannan tarihi ne tarihi nabi tarihi da uwayenku tarihi ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an samu daga ruwaya daga Zainul Abidina Zainul Abidina Ali ibn al-Hasan bin Ali jika Annabi sallallahu alaihi wasallam ko dan al-Hasan a gane ko Ali ibn Hasan jikan wannan jika Ali ko Ali ibn Hasan bin Ali bin Abi Talib an samu ruwaya daga gare shi yake cewa kunna nu'allim maghazi nabi sallallahu alaihi wasallam wa sarayu kama nu'allim sura min al-Qur'an yace a da fa an kasance mu ana koya mana muna yara ya kukuna da faturi da annabi ya tura kenan a resume na baka labarin tarihi ake koya musu kamar yadda ake koya musu sura ta cikin sura ta Qur'ani ya jama'a mu sani in baka san wannan ayyuka da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ba in baka san wahalhalun da sahaba suka sha ba in baka san ya suka yi rayuwar su ba wallahi hatta da imani ka sai kaje yana da gargada saboda baka dauko ba menene baka dauko ba uswatun hasana baka dauko hakuri nasu ba baka dauko menene ba samantakewa ta rasulullah da abin da ya dace kenan sira tana da matukar tarihi tasiri tana da matukar muhimmanci a cikin rayuwar mu shine yake cima hatta da yakuna annabi sallallahu alaihi wasallam ana koya mana su yanda ake koya mana sura daga cikin menene daga cikin Qur'ani yace wa fardu shahri sawm fi sha'ban yace bayan an yi wannan fi safar ko yace to shi kuma fardu shahri sawmi aka farlanta mana wa'azimi a cikin menene sha'ban watan sha'ban kenan bayan an yi menene bayan an yi na'am afwan mun tsallake ko aiwa mun tsallake ila buwatin summa badrin wa wajab fala yace bayan an yi yakin buwatu din nan da suka je ya je ya gyaro hanya sannan sai aka yi yakin mai badar kubra shi kun badar wurin a cikin durusu din mu na baya mun yi dogon bayani kan shi haka ne ko mun ga yanda aka yi yakin badar mun ga yanda aka kawo aka kashe 70 aka kawo 70 ko wanda a daren Annabi sallallahu alaihi wasallam yake zuwa ka abu ga yake yake cewa gobe ga wanda nan wani zai mutu wani nan zai mutu to badar amma ka hore banna iya banna kuma sai aka kashe musu manyan wanda suke ji kuma aka kama manyan wanda suke ji an gane ko daga cikin manyan wanda suke ji wanda aka kama akwai wa akwai Suhail ko Suhail wanda in ya huto yayi magana khatibu din su ne Suhail da yayi magana kawai an sani akwai hikima aka kashe manyan wato Quraishawa a cikin yakin Badar shine yace ma wa wajab a cikin dai wannan shekara bayan an yi yakin Badar sai aka wajabta na'am tahawul qiblat fi nisfi Rajab sai aka yi mi aka juya al-qibla aka juya ta a rabin Rajab yau muna nawa da Rajab a 10 ga Rajab ko 22 ga watan wannan Shanbe to nisf Rajab kenan wuraren 15 din Rajab sai aka juya al-qibla a lokacin al-qibla ina yake kallo daga Madina Baitul Maqdis gusumcin arewacin wannan ko arewacin Madina na ake kallo Baitul Maqdis to sai aka juya al-qibla aka maido ta kalli Kaaba gusumcin Madina Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana ji a ran shi kawai bai jin daɗi yana kallon inda Yahudawa suke kallo suna ibada Yahudawa hahwadi suke cewa tunda menene ai muna da alƙibla guda wata kila addinin ma ya sauko ya zama guda ya sauko ya biyo mu sai bai jin daɗin magana an gane ko yake san shi dai bai yi magana ba amma yana sa a sauya mai alƙibla kuma shi yayi sa a maida mai alƙibla shi Makka. Hikima ta bi da wasu malamai suka ce sai suka kawo cewa ai hatta da Yahudan dan a ƙara gwada musu cewa addini ya huta daga hannunsu ya koma hannuwa hadin Larabawa saka an gane ko to dai ga cikin hikimomin dai da Allah subhanahu wata'ala ya wallahu ta'ala alim yasa kenan shine Allah subhanahu wata'ala ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam cikin Qur'ani kad nara taqalluba wajhaka fi samaa falan yuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka shatral masjidil haram ai mun ga canje canjen mun ga juye juyen wato huskarka kana sira zuciyarka tana so ana jira a aiko wahayi kana so a sauya ma alqibla sai Allah ya ce to ka sani da sannu zamu juya ma alqibla wanda zaka yarda ka so ta kashi dadin ka sai aka ce kai ka juya alqiblar ka shatar almasjidil haram sharar masallacin haraba share za a ce ko bangare bangaren masallacin haraba an gane ko wa haisu ma kuntum fawallu wujuhakum shatra duk inda kuke kuma ku juya ta ai yanzu da ake zuwa a zo masallaci ayi ta karkace karkace ayi haka ayi haka a ce busar za a yi aiki da shi yo kai kai ka isa ka sai to Ka'aba daga nan ai Allah shatra yace ka isa ka ce kawai yanzu koda wannan koda munan da magaram in wannan masallaci ya ce tak position din Ka'aba yake to na lalu bala hada yace haka kenan shi sai ayo haka sai ayo haka kawai shari aka ce shatrul masjidil haram shine annabi sallallahu alaihi wasallam yana madina yace ma bainal mashriq wal maghrib qibla abinda ke tsakanin gabas mahadar rana da mabudar rana da mahadar ta alqibla ce an gane ko kenan su da yake qibla ta sunan ne kenan abinda ke tsakanin nan wato gusum din su gaba ɗaya yace qibla ce ba sai kai ta wani karkace karkace ba kawai sai ta ka kalli gabas kazo kana dora busar kana haka kana indai bata karkace ba daga kotan gabas idan bata huta ba masallacin bai karkace ba ko a ce unguwar ce a lakwashe aka sa masallacin gabas din ba haka ba indai gabas sai ba sai ko ita karkace karkace da busar ba kawai ayi sallah tunda Allah shafara yace inda ake son sai ka kalli Ka'aba sai ga kai ga Ka'aba ga kai ga ta in baka kalle ta ba baka saito ta ba to wannan baka sallah mun fahimta ko Allah yace an juya maka ka kalli masallacin Harama to wannan masallacin da muka yi bayani da zukan shi na Banu Salama wanda yake 4 kilometer da masallacin Annabi ko dalle zaviron 4 kilometer kafsa a lokacin sai ya kasance su labari bai isko su ba suna sallar asuba sai wani mutum ya isko su shi kuma ya labari ya isko shi ajiya sai ya isko su suna sallah sun yi raka'a daya sai ce masu ya jama'a ku saurara an juya alqibla an maida ta an ce fa wali waje aka shafa masjidil haram suna sallan nan an yi raka'a nawa daya saura raka'a nawa ba sanin cewa ba su kai kai tsaye ne su kai aka juya shi yasa kai ma ko ka yi je ka yi batan kai ka shi wani gari ka yi batan kai aka ce ma ga alqibla nan juya kawai tsaf to wannan masallaci ana ce mai masjidul qiblataini masallaci mai alqibla guda biyu an gane ko suna nan kuma suka juyo suka yi nan an gane ko na'am shine Allah subhanahu wataala yace liya'lam may tabi'a rasulan man yanqalibu ala aqibaihi ko da Allah ya san wane ne zai bi annabi sallallahu alaihi wasallam da wanda zai koma a wannan din shi yace abin ma juye juye yake bari mu koma kawai abin nashi yake daidaituwa daidai to kaga su wannan da yake sun tabbata lokacin sahaba radhiyallahu alaihim da an ce musu qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hatta da masu imani na kirki an ce annabi ya ce komi ne ka hasa shi eh sami'ina inma qaulul mu'minina idza inma kana qaulul mu'minina idza du'u ila allahi wa rasulihi liyahkum bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na kaga ni ko mu'mine kenan maganar su in an kawo magana Allah da annabi menene kawai ya kamata su ce mun shi mun bi a ce ma annabi misali a ce annabi ya hana aske gemu kace ai to gyara ha ai gyara ne kaga ai baka ce ka ji ka ba a ce annabi ya hana kazau turwa kushi kace a wannan ai dai kushi ne simple to mine ne yake ce mashi dai kushi simple ko ai ba turwa kaga fa yattabi'una ma tashabaha min hubtiga alfitnati wabtiga atawili kawai dan fitina da tawili sai ka dinga bin kwalo-kwalo ka san duk inda take kwara kai haka kawai an ce annabi ya hana na hadu sami'ina wa ata'na shine annabi ya ce ayi zani gurumtum yace ya ne ai ko da fanta annabi yace mu hutu sai mu hutu ko dan kamfe ko yace wallahi ko da dan kamfe annabi yace mu hutu sai mu hutu eh wallahi eh wallahi wannan haka ne shine sami'na wa ta'ala shine sami'na wa ta'ala amma kawai kai ta tawili Allah mana gafara mu kuma mun shahara wurin tawili an gane ko yace a badar ko wannan shine badar min ba'di zil usher ya ikhwani wannan yace ma badar an yi shi bayan wato ghazwatu zi usheira ana ce mata usheira ana ce mata usheri ana ce mata ushara ita ma duka irin cikin wannan kananan magazi din ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya huto da kanshi an gane ko ya huto tsatsakin shi ma dal ula har sai da ya kai minene har sai da ya kai kusan karshe karshen shi an gane ko to wannan shine ita yace ma bayan an yi ushair ne akai badar bayan an yi wannan gazo ta sai ushair sannan akai badar sai yace ma wa fardu shahri sawmi fi sha'bani aka farlanta wato watan ramadan ya zama watan azumi a cikin mi a cikin watan sha'ban daga nan azumi ya zama wajibi an gane ko na'am yace na'am wa ghazwatul kubra allati bi badr na'am fi sawmi fi sabi'ati ashr ash-shahr afwan wannan zuyu ushari an yi ta ne bayan minene bayan ghazwatul minene bayan an yi ghazwatul buwati bayan an yi tahawul qibla sai aka yi wannan ghazwatul ushara ko ushari ko ashira an gane ko to shine sai yace ma ita kuma ghazwatul badr al-kubra an yi ta minene fi sawmi fi sabi'ashr ash-shahr wato wata yana da kwana 17 akan yakin badar an gane ko wata yana da kwana 17 watan azumi akan yakin badar cikin shekara ta biyu bayan hijira 17 ga watan ramadan wato aka yi minene na'am aka yi gazwatu badar na'am baiti na 52 mallan yake cewa wa wajabat fihi zakatul fitri min ba'di badrin bi layalin ashri aka ce a wannan shekara dai hadilau aka wajabta zakkakono zakkahu da kai mun san zakkakono ko wanda duk wanda kake karkashinka kowane ne yake karkashinka da ko bawa yaro ko karami mace ko namiji wasu malamai suka ce hajjani mun san jani na tayi mi za a ce mashi jani yaron da yake ciki da an kusa aihuwa shi ba a haishe ba ka ban sani ba an dai gane ko to wasu malamai suka ce hashi wannan tayin sai kawo damai mi zakkakono duk wani wanda yake karkashin ka har dan boyin ka in kana da dan boye kai saka huda mai zakkakono sa'i guda ne saka huda mashi an gane ko shine sai aka wajabta ta a wannan shekarar dai an gane ko a wannan shekara kuma ita zakkakono ana hudda ta da galibin abincin yan gari mu yanzu anan ka gani aksari in za a hudda ta wai sai a dinga hudda hatsi kaga ai bamu kyauta ba ka dai sauki amma ai ana son ka kyauta ta galibin abincin yan gari mine ne abincin mu galibi shinkafa ka hudda shinkafa mallan ka kai mutun shinkafa wai ita zakkakono ana son ka hudda ta ne dan wanda bai da abincin sallah ran sallah dai umus dai kowa ai yana gida ba a cika huta aiki ba ko to ya samu abincin zama gida ya more a zauna a dan shi dadi to kama mutan hatsi da Allah mi zai kora zai ko kulu ko ton hatsi a ran sallah ran sallah mi kake son yi da hatsi ka samke dai eh ka samke dai amma kuma baka kyauta ta ba kai yanzu ka doka shine Allah ta yake cewa walastu bi akhizi illa antum madufi kanku ba da abinda ku aka ce ku zafa ku doka ba doka ba za ku in ba rubduguwa ka ba ku aka yi dudu a cikin sannan ku doka kai tsakanin ka Allah a ce kai magidanci ne mabukaci misali ka rasa abinda zaka samu a kawo maka hatsi wai ran sallah kai tuwon hatsi ka dai gode dan ka rasa eh ka gode dan ka rasa amma dai akwai kutu akwai takaici kuma wai dan ke ta Allah mana gafara sai da sai ake hudda ta wai sai an dawo ma daga sallah wani bi yo hatsi mutun yau sai kai shi sirhi ana ta hatsi haka nan ba sirhi ba yau sha kai shi sirhi yau sha kai mina ba ma budewa har sallah ya sirhi so kake mutun ya sirhi da hannu da Allah
ita zakar kono ana hudda ta da dammi dan mutun ya samu ya ci abinci mai kyau mala in kana da ƙarfi so maka kuskus an gane ko abinci masu tsada ka hudda din da rasalla dai an sa akwai kuskus akwai maka akwai tsammas dan ne ne kuma ake na abincin dai kut albet in kai ka kyautata iya kyautatawa amma in saka yanda ake so kut albet mu anan sector din mu shinkafa ce kai zaka hudda shine ka kyautata man hatsin nan ba da shi kyauta kai ma an ba abinka ba amma zaka kono a hatsi bai ba Allah mana gafara ka sarke dai wannan yace wa fi zakatul mali khulfin yace amma a cikin zakata dukiya an gane ko khulful wato ita an samu sabani tsakanin mutanen wato ahlul ilm ayaushe ne aka farlanta ta ita sai yace ma wannan zakata kono min ba'di badrin bil layalil ashr bayan kwana 10 an ida badar da kwana 10 aka ce mi an wajabta zakkar kono zakkar hudda kai kenan wata yana sora kwana 2 ko kwana 3 ya mutu ko aka wajabta zakkar kono an gane ko shine sai yace ma amma ita zakata dukiya wato an samu sabani tsakanin wato ahlul ilm wasu su ce a wannan shekarar da aka hudda ta wasu kuma su ce a ba wannan shekarar bace ba ita ta dan akhara ta dan kwana 2 sannan aka farlanta zakka wannan an gane ko fadri yace ka san wannan zancan sai mala yace ma wa matat binatun nabiyil bardi wa matat bintun nabiyul bardi yace wato diya na'am wa matat bintun nabiyil bardi ruqayyatun qabla ruju'is safri zawjatu usman wa urs at-tughri fatimatun ala aliyul qadri wa aslama al-abbas ba'da al-asri wato diyar annab sallallahu alayhi wa sallam sai ta rasu yace maka bayan wannan sai diyal annab sallallahu alayhi wa sallam ta rasu qabla ruju'i safari ruqayya sunanta cikin da annabi ayi akwai ruqayya ko sai yace ma sai ta rasu kamun a dawo daga bulaguran nan na yakin badar saboda shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin wato sunna shi in yayi yaki yana tsayawa akan wannan falfashin ta yaki ta mutanen nan wato kwana uku ayi tattara mar lahiya ayi tattara ganima a kitare sabon kimsa tunda aka zo yaki an sabke komi an zo nan ne garin muha an gane ko in muka zo yaki nan ne garin mu in muna tsakai yaki ta tattara kake ko ta kai kake ko ta kaya ta kai ake ko ba ta kaya to ai da an gaba yaki komi sai a dawo ayi tami ta kaya to wannan annabi yana dan shikiri kwana uku masu dan rauni su dan samu dan ƙarfi kada an musu magani kaza 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 to wannan dan shikirin da annabi sallallahu alaihi wasallam daman da zai huto bada ya baro ruqayya ya shi batar lahiya matawa matan Uthman radiyallahu anhu khalifa nana khalifa annabi na ya baro tabbatar lahiya Uthman sai zuwa annabi ya ce zamna kai jinyan matarka da umurna annabi ya zamna an gane ko da umurnin annabi ya zamna kina annabi ya jinkirtar da Uthman shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam da aka dawo daga yaki sai da hudda ana raban ganima sai da hudda ganima Uthman sai da aka hudda farkon Uthman aka aje ta gashi Uthman an gane ko to sai Ruqayya ita ma Allah ya dauki ranta kamun a dawo daga bulaguran an gane ko kamun a dawo daga bulaguran Ruqayya Allah ya dauki ranta shine yace ma zaujatu Uthman bin Affan kenan an gane ko matar Uthman wato dan Affan wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura mutum guda biyu su je wato Abdullahi bin Rawaha an gane ko da kuma Zaid bin Haritha su je Madina su ba da labari an ci yaki an ci badar ana murna an ci ganima wannan da suka zo Usama bin Zaid yake rawaitowa yake cewa wato yace fa'atana al-khabar hina tawayna turaba ala Ruqayya bint Rasulullah yace labari ya zo mana bayan mun zuba kasa mun binne diyar Annabi sallallahu alaihi wasallam kina annabi ya turo ɗan aike su zo su ba ɗan Madina labari an ci yaki su kuma labarin ya zo musu su yi da binne Ruqayya mun gane ko kinan ita kama a dawo daga wancan bulaguran ka a dawo daga yaki ta rasu aka binne ta an gane ko sai yace ma kuma wa ursu tuhuri yace wato aka yi aure na tsarkakakka kenan ko tsarkakakken aure Fatima auren Fatima tsarkakakka Fatima wato tsarkakakka mai kamun kai kenan wannan kenan ita ce Fatima dayar Annabi sallallahu alaihi wasallam sai yace ma ala ali al-qadri aka aura ta akan wane aka ali radiyallahu anhu bayan an dawo daga mi daga Badar aka yi auren wa Fatima wannan hadisin yana da akwai hadisin da ya tabbatar da an yi auren Fatima da Ali bayan Badar hadisin da Ali radiyallahu anhu yake cewa ya kasance lokacin yana da wata taguwa tsohuwa ce amma tsohuwar taguwa ce kuma da aka zo wato ita tsohuwar taguwar nan ya ci ta ne cikin mi ganimar shi ta mi ta Badar da aka zo aka raba ganima ya samu tsohuwar taguwa sannan kuma yace Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya kara mai wata taguwai cikin wato khumsi na Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin farda Annabi sai ya kara ma Ali yana da wannan taguwar sai auren shi ya tashi sai ya nemi wani dillali dillali wato na wato Banu Quraiza Banu Qainuqa afwan yace ya je ya raka shi ya saida ta ya saida wannan dabbobin nashi saboda yimi ya shishirya yayi walima auren shi ka san aure ba yin shaka sai ka dan shirya ai zaka dan yi walima zaka dan yi wane ne haka ko shine sai yace to dai zai saida je ya dan yi walima auren shi to wannan hadisin shike kwatanta ma cewa an yi auren su bayan mi bayan Badar saboda ganimar shi ma da ganimar shi sai da ya kara yayi aure mun gane ko yayi Aisha nan walimar tashi sai malai ya cigaba da cewa wa aslamal abbasu ba'dal asri shi al abbas waye abbas amma Annabi sallallahu alaihi wasallam an gane ko uncle da Annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma sai ya musulunta bayan an yi mi bayan yana cikin prisoner da gyar shi ya an kamo shi cikin prisoner da gyar na yakin Badar an ce mutun nan aka kamo mutun 70 aka kashe mutun 70 to amma ruwaya ta tabbata daga hatta da shi Abbas din yake cewa inni kuntu musliman qabla hadha wa inna ma istakrahuni yace tun kamun wannan wallahi da mun musulmi ne ina boye musulunci na a makka ban san wannan in bayyana shi da aka tashi za a yakin Badar sai suka tilasta da sai na fito an gane ko to kai yanzu kana musulmi ka zo ka daga takobi ka kashe musulmi yaki to irin su suna da yawa sai Abbas daga cikin su wato akwai Abdullahi bin Suhail ko Abdullahi bin Suhail shi abin da yayi shi ma cewa ya yarda yace baban shi ya kunce shi da shi za a shi yakin nan baban shi yace anya yace in dai wannan abin nan gaskiya ne ai da yanzu wannan Allah Annabi Muhammad ya huta shi daga cikin tsaron nan shi kuma wayo ne yake sanya mu uban nashi ya kunce shi ana zuwa da ya hadu da musulmai ba sai ya kunce ya ware ya tsince su an gane ko Walid dan uwan Khalid bin Walid Walid bin Walid shi ma lokacin da aka zo shi ma musulmi ne a lokacin ana zuwa sai yadda takobi da ma aka fara yaki sai ya ce prisoner to irin su da yawa ne sai wanda suka zo suka bada kansu prisoner da gyar sun daga hannu sun yi murabus dan su ba su yarda ba su kashe musulmi kuma su suna musulmi dan din suna koyo musuluncin su to shi Abbas sai suka ce ma Abbas ya musulunta ka bayan an kama shi bayan an yi kaso din nan bayan an sashi prisoner da gyar amma wannan riwaya ta shi Abbas sai ce inni kuntu musliman qabla hadha walakin istakrahuni da man ni tun can fil azal musulmi ne kawai bar dai sun tilasta mani ne sun karhanta mani ne shi yasa rago ina ji lokaci yayi ko to ganin lokaci yayi kenan insha Allah sai in Allah ya kai mu satin sama in muna cikin rai da lafiya da iko yin karatun sai mu tashi baiti na 56 wanda yake cewa wa qainuqa qazuhum fil ithri ba'da ma wa ba'du dhaha yawm eid an-nahri yakin qainuqa da kuma wato layya da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi fata abinda muka yi dai Allah babu lanin shi kuskure karamci ilimi ne daga gare mu kuma Allah subhanahu wataala ya mana gafara إشاري شدك كرزمه وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا ilaha illallah.
Ash'hadu an la
ilaha illallah.